أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أشرين دبيو غوطن محرم كينا هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه حدود ثلاثين دا أكو وانا تيدي دي دا ranar 17 ga watan 1 ga watan 12 na shekara ta 2011 ta miladiya zamu tashi darasi na 54 a cikin karatun mu na al-iziya wannan fasali sabo zamu tashi shine fasalin jami'i tsakanin salloli guda biyu da lokacin su suke haduwa sune azhar da la'asar da magriba da lisha yaushe ake yin wannan jami'i da abubuwan da suka zo na hukunce a kansa malam ya kawo wannan babi saboda ɗaya daga cikin wato babban dalilin da yasa ake jami'i tsakanin salloli shine halin tafiya to yayin da ya ƙara bayanin hukuncin sallar tafiya da hal da wuraren da ake yin ta da sharuɗanta da kuma hukunce da suka rataya da ita sai ya kawo wannan a matsayin wato mulhaq wato reshe abin da yake biyo baya na wato cikar rukhsa da take zuwa tare da tafiya shine jami'i tsakanin salloli yace faslun wannan sabon fasali ne wasifatul jam'i bainas salataini almushtarikataini fil waqti rukhsa sifar yin jami'i tsakanin salloli guda biyu waɗanda suke yin tarayya a cikin lokaci rukhsa ne wato ya bayyana hukuncin kafin ya bayyana sifar yace salloli guda biyu masu tarayya a lokaci wani yana ishara ga wato azhar da la'asar sun yi tarayya a lokaci domin larurin azhar yaushe yake karewa larurin azhar yake karewa in rana ta fadi yaushe larurin la'asar yake karewa in rana ta fadi saboda sun yi tarayya kenan a lokaci daga larurin la'asar zuwa faduwar rana lokaci ne na larurin sallolin guda biyu da azhar da la'asar baki dai saboda sun yi ishtiraki sun yi tarayya a lokaci haka zalika larurin magriba yaushe yake karewa da ketowa alfijir larurin isha yaushe yake karewa ketowa alfijir to su ma kun ga sun yi musharaka kenan sun yi tarayya to saboda haka wannan shine al-ishtirak din waɗannan salloli guda biyu sune ake musu jami'i dalili cewa ane musu jami'i fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas ya ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil madinati 8 raka'at wa 7 raka'at annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla a madina raka'a 8 da raka'a 7 raka'a 8 ishara ga azhar da la'asar raka'a 7 ishara ga magriba da lisha amma ba a taba ruwaitowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada asuba da azhar ba ko ya hada isha da asuba ba a taba ruwaitowa haka ba saboda ba su da ishtiraki ba su yi tarayya akan lokaci ba amma azhar da la'asar sun yi tarayya wajen karewar lokacin su na laruri duk ɗaya ne da faduwar rana haka zalika magriba da lisha to yace to yin wannan jami'i rukhsa ne ma'anar rukhsa shine cewa ya halatta domin shine asalin ma'anar rukhsa halacci bai yi ta'arrudi ga cewa mustahabbi bane ko ka kawai halal ne asali dai rukhsa ne to abinda yake amma menene hukuncin halal ne ko ko mustahabbi ne mutum yayi jami'i tsakanin salloli to akwai tafsili dangane da halin zamu gani a cikin karatunmu yace idza kana fil barri duna al bahri idan ya zamanto yana halin tafiya ne fil barri akan tudu ba a cikin teku ba duna al bahri ba a cikin teku ba wato sai idan mutum yana tafiya a doron kasa shine zai jami'i menene illar da aka bambance tsakanin tafiya a doron kasa da kuma tafiya a cikin teku dalilin malam yana abin da yasa malam ya kawo wannan shine a wajensa illar yin jami'i tsakanin salloli shine wahalar da ake sha na a sauka a sake hawa kun san da yanda raƙumi yake da musamman yawanci raƙumi yana buƙatar wanda zai taimaka maka ka sauka da kuma ka hau musamman ma aka ce mace ce shi yasa ne ma har suke cewa yin jam'i ga mace yafi karfafuwa wajen ruksa bisa yin jam'i ga namiji saboda wahalar sauka da sake hawa to kun ga a tafiya a doron ƙasa ne ake haka amma a tafiya a cikin teku ana yin wannan kuna zaune a cikin teku ne ku shiga ku fita saboda haka babu zancen sauka da sake hawa saboda haka sai ya ce ruhsar a tafiya a bayan ƙasa ne banda a tafiya a cikin teku to amma wannan hukuncin ba musallam bane ba abin sallamawa bane wannan tafsilin da yayi ba abin sallamawa bane sahihi ana yin jami'i akan kowace irin tafiya ko a doron ƙasa ko a sama ko a cikin teku kuma illar jami'i ba sauka ba hawa da sauka bane an fahimta ba a daura sirdi a sake kwance sirdi bane ko a sauka daga kan abun hawa sannan a sake azama a sake hawa kan abun hawa ba shine yake sa ake jami'i ba dalili akan wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jami'i alhali yana zaune ba yayi jami'in bane domin ya daura ya sake tafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jami'i a Arafa ya hada tsakanin azhar da al'asar kaga ba zai yi azhar ne ba sannan ya tashi ya daura sirdi ya sake tafiya sannan ya sauka ila asar a yana zauna a Arafa ya san zai zauna anan tun kafin zawal ya zo Arafa da walaha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga filin Arafa kuma ya san zai zauna a filin Arafa har rana ta fadi saboda haka yana mazauni kenan a filin Arafa yana mai zango to a halin zangon nan yayi jami'i saboda kun ga illar jam'in ba shine a sauka a sake hawa ba illar jam'in shine kana cikin doron tafiya haka zalika a Muzdalifa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jami'i tsakanin magriba da isha ya san cewa in ya kai Muzdalifa zai kwana anan har alfijir ya keto har yayi sallar asuba har yayi zikiri sannan gab da hudowar rana sannan ya bar Muzdalifa amma yayi jami'i saboda haka illar jami'in ba shine kwance sirdi da sake daura sirdi ba ko ba haka ba idan wato aka ce maka idan aka tabbatar maka da abu cewa dalilin abu kaza shine kaza to in ka samu surar da wannan abun baya nan ka kwance wannan illar da wannan hujjar aka kwance cewa illar yin jami'i shine hawa da sauka ba shi bane tun daga shi an samu yin jami'i a halin da yake babu hawa ba sauka saboda haka sai mu nemo wata illar mecece wata illar shine illar tafiya don haka ana yin jami'i tsakanin salloli sawawun a tafiya a bayan ƙasa ko a tafiya a cikin teku ko a tafiya a sama saboda wannan dalili na sunna da muka ambata yace fa idza zalati shamsu ala almusafir idan rana ta fadi ga matafiyi idan rana ta yi zawal wato lokacin sallar azhar ya shiga ga matafiyi wa huwa fil manhal alhali yana alhali yayi zango a wajen shan ruwa a wajen inda ake yin zango asali ba a yin zango a tafiyar da musamman a cikin sahara sai inda yake za a samu waje da za a sha ruwa yawanci mun san inda awaha wato oasis mun san a cikin sahara akwai dan wuri wanda yake za a samu dan tafkin ruwa to yawanci nan ne za ka ga mutane suke yin zango anan a sauka dabbobi su sha ruwa raƙuma su sha ruwa sannan ayi guzurin ruwa ayi alwala a huta to idan to irin wannan wajen shine ake cewa almanhal daga annahal ne annahal shine shan ruwa na biyu bayan na farko shine shan ruwa na farko wanda bayan sa shine alalal shan ruwa na biyu to almanhal wurin da ake shan ruwa kinaya ne ga wato wajen da ake zango to idan rana ta yi ma mutum zawal a wajen da yayi zango wato lokacin sallar azhar ya shiga wa huwa rakib alhali yana kan abun hawa bai riga ya sauka a wannan zangon ba wa nawan nuzul ba'da alghurub niyarsa wa huwa rakib wato yana shirin hawa kenan yana zaune a nan manhal din wa huwa rakib zai hau dabbar sa ya tafi wa nawan nuzul ba'da alghurub niyarsa ya sauka bayan rana ta fadi wato zai yi tafiya kusan sauran yinin baki daya kenan jama'a baina salataini jam'an suriyan sai jam'i tsakanin salloli guda biyu jam'i wanda yake na sura ba jam'i na haƙiƙa ba Al-jam'u suri, me ake nifi da al-jam'u suri shine zai mana bayanin sa. Yuqi'u adh-dhuhra fi akhir waqtiha. Ya sallar azhar a ƙarshen lokacin ta na muhtari. Wal asra fi awwali waqtiha. Ya sallar al-asr a farkon lokacin ta na muhtari. Saboda haka fil haqiqa yayi jam'i ko bai jam'i ba? Fil haqiqa bai jam'i ba. Yayi kowace sallah a lokacin ta. Sallar azhar a ƙarshen lokacin ta. Yana yin sallama sallar azhar lokacin ta ya ƙare sai kuma ya sallar al-asr. Saboda haka bai jam'i ba. Al-jam'u suri yafi kowanne wahala. Yaushe ma zaka gane cewa ƙarshen lokacin ne? In banda yanzu da ake da agogo, ko yanzu da ake da agogo, in an ce sallar azhar tana shiga lokacin ta hudu saura kwata. To sai ka kiyasta raka'a nawa minti nawa kake bukata kai raka'a biyu. Kana bukatar minti biyar alal misali, sai ka ce to hudu saura minti 20 zaka yi kabbarar sallar azhar. Kana yin sallama hudu saura kwata ta shiga. Al-asr ta shiga, sai kai kabbara kai sallar al-asr. To akwai mashakka musamman ga wanda yake bashi da agogo, ko wanda yake yana da agogo bai san takdirin yau zai yi raka'a ba. To amma wannan sura ce daga cikin surorin jam'i, shi yasa suke ce masa jam'u suri. A sura jam'i ne, amma a hakika ba jam'i bane, domin a hakika an yi kowace sallah a lokacinta. Shi ko jam'i shine ka yi sallah biyu a lokacin ɗaya daga cikin sallolin. Yana da sura uku jam'i, wannan shine sura ta farko, sura jam'u suri. Sura ta biyu shine jam'u taqdim. Jam'u taqdim kai sallolin guda biyu a lokacin sallar farko, wato shine kai azhar da al-asr a lokacin sallar azhar. Me misalin sa? Me misalin jam'u taqdim a cikin sunna? Na'am. Arafa. Annabi sallallahu alaihi wasallam jam'u taqdim yayi a Arafa, ko? Tunda da azhar aka kira sallah, ya hada azhar da al-asr. Ko ba haka ba? Domin a samu isasshen lokaci na aita addu'a. Saboda haka kaga jam'u taqdim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jam'u taqdim a Arafa. Sannan na biyu jam'u ta'khir, jam'in da ake yi a yi sallar guda biyu a lokacin sallar ta biyu, a jinkirta sallar farko har lokacin ta ya fita, a yi ta tare da sallar ta biyu a farkon lokacin ta biyun ko a tsakiyar lokacin ta biyun. Mene ne misalinsa? Muzdalifa. Muzdalifa jam'u ta'khir ake, domin jinkirta magariba ake yi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadithin Usama, a hanya da ya bar Arafa zai zo Muzdalifa, sai ya tsaya ya kama ruwa ya yi alwala, alwala wadda yake takaitatta, kowace gaba sau ɗaya ya wanke. Sai Usama ya ce masa, as-salata ya Rasulullah, sallafa. Ya ce, as-salatu amamak, sallah tana gaba. Kaga jam'u ta'khir kenan, ko an jinkirta magharibar. Ya ce sallah tana gaba, gashi lokacinta ya yi amma aka jinkirta ta. To wannan shine jam'u ta'khir. Kun ga wannan ya nuna mana kan cewa kenan sunna ta tabbatar da jam'u taqdim, ta tabbatar da jam'u ta'khir. To al-jam'u suri fa? Al-jam'u suri babu nassi sarahatan akan jam'u suri, illa hadisin Mu'adh wajen kissar tafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin Tabuk. Ya ce sun fita tare da manzo, hadisi yana cikin Muwatta da Sahih Muslim. Yace kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ama Tabuk, mun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar yakin Tabuk. Fa kana yajma'u bayna adh-dhuhri wal asr wa bayna al-maghrib wal isha, ya kasance yana jam'i tsakanin azhar da al-asr da kuma tsakanin maghriba da isha. Fa akhara as-salata yawman, wata rana sai ya jinkirta sallah. Fa kharaja fa salla adh-dhuhra wal asr jami'an thumma dakhala thumma kharaja fa salla al-maghrib wal isha'a jami'an. Yace wata ran sai ya jinkirta sallah, sai ya fito wato daga cikin kubbarsa, sai ya sallar azhar da al-asr tare, sannan ya shiga, sannan ya sake fitowa ya sallar maghriba da isha tare. To waɗansu suna ɗaukan wannan a cewa jam'i ne na sallolin a tsakankanin lokacin ɗaya da ɗaya, wato ya hada azhar da al-asr tunda ya an ce ya jinkirta sallah, wato ya jinkirta sallah azhar kenan, sannan ya yi su tare da al-asr a lokaci wanda yake tsakatsaki, ya yi sallar maghriba da isha a lokaci wanda yake tsakatsaki. To ala ayyi halin, tunda dai jam'i ne, lafazin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka ruwaito cewa kana yajma'u yana jam'i duk zai iya daukan kowani zai iya daukan jam'u taqdim zai iya daukan jam'u ta'khir zai iya daukan baina baina a baina baina nau'i biyu ne akwai baina baina na suri akwai kuma baina baina wanda yake go da ke baina baina dole zaman to suri tunda idan ma yayi shi a faru a cikin lokacin a ƙarshen lokacin azhar kafin lokacin la'asar sannan yayin la'asar kafin shigar lokacin ta ya zama to jam'u taqdim duk da ya jinkirta azhar din zuwa kusan ƙarshen lokacin ta saboda ka nau'i na jam'i na uku din da shine jam'u suri wanda yake shine hanafiya suka tabbatar jumhurun malamai sun tafi akan cewa ya halatta ai jam'u taqdim ai jam'u ta'khir ai jam'u suri illa malaman hanafiya sune suka ce ba bai halatta ai jam'u su bai halatta ai jam'u taqdim ba ko jam'u ta'khir sai a arafa ko muzdalifa amma matafiyi sai dai in har zai yi jam'i yayi jam'u suri ya jinkirta sallah sai gab da lokacin ta zai fita sai yayi ta farkon yana gama ta farkon lokacin ta biyun ya shiga sai yayi ta biyun aka ce in dai tafiya in dai yin jam'i ya zo ne ya kawo ruksa to wannan ku babu ruksa a ciki domin akwai wahala na iyakance lokacin kuma duk wanda yake ya san yadda halin yanayin tafiya yake da kuma lokaci ya san cewa wannan haka ne yace wa kaza idza nawa an-nuzul ba'da al-istirar haka nan idan yayi niyyar sauka bayan wato rana ta yi fatsifatsi wa qabla al-ghurub kafin rana ta fadi wato zai yi jam'i din tsakanin azhar da la'asar a ƙarshen lokacin azhar farkon lokacin la'asar wa yajma'u bainal maghrib wal isha na'am بعد الاستقرار وقبل الغروب تو wannan kun ga hali na daya kenan kawai ya ambata nan yin jami idan yana kan tafiya kuma tafiyan nan ta zamanto a doran kasa kuma jami nan ya zamanto jam'u suri wannan sune abu hukunci hukuncin da malam ya ambata anan to wanda yake waɗannan matsaloli ne wanda yake malamai sun yi sabani kuma a takeice zan yi mana ishara ga sabanin malamai da nuna abin da yake shine a kauli wanda yake mafi rinjaye dangane da a wani hali mutum zai jam'i tsakanin salloli waɗansu malamai sun tafi akan cewa mutum ba zai jam'i ba sai in yana kan doran tafiya domin matafi yana da hali biyu yana kan doran tafiya yana kuma yayi zango ko ya kai inda zai je lokacin dawowarsa bai yi ba kuma zai yi kwanaki ba masu dadewa ba da za su fitar da shi daga hukuncin matafi kamar ya je waje zai yi kwana biyu wannan shine hali na biyu to a hali na farko in yana halin tafiya zai iya zamantowa tafiya yake ta al'ada zai iya zamantowa kuma tafiya yake wanda yake ya kagu yana so ya riski wani abu da yake nema ya kubce masa to a hali na farko halin kaguwa to jamahirin malamai fi yawan malamai sun ce zai jam'i wato in yana tsoron wani abu zai kubce masa zai yi jam'i dalilin su suka ce hadisin abdullahi dan umar ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jam'i tsakanin azhar da la'asar da magariba da isha idza jadda bihi sayr da wannan kaidin idza jadda bihi sayr wato idan tafiya ta zamanto ta tsananta a gare shi yana kokari ya riski wani abu kun ga an kayyade ko fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin an kayyade cewa sai idan yana ya kagu yana so ya riski wani abu kuma aka karfafa wannan bayanin da fi'ilin abdullahi dan umar wata ran ya taho zuwa makka sai aka tura masa sai matarsa fatima bint ubayd sai ta rubuta masa ta ce ina rana ta ta ƙarshe ta duniya rana ta ta farko ta lahira ka gaggauta ka riske ni wato ta riski cewa ajalinta ya kusan sauka saboda rashin lafiya ta tura aka kai masa wasiƙa to nan take sai ya hanzarta ya taho lokacin sallah azhar yayi aka ce sallah sai ya ce dakata tukuna sai da suka tsakiyar lokacin azhar da la'asar sai ya sauka ya ce ayi iqama idan yayi iqama an yi sallah ya sake yin wata iqamar saboda haka suka yi sai ya sallah azhar raka'a biyu ya sallah la'asar raka'a biyu sannan ya sake tafiya har sai da rana ta fadi tsakanin magriba da isha sannan suka sauka yayin sallar magriba sannan aka iqama yayin sallar isha sannan yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idan tafiya ta tsananta gare mu to mu yi irin haka saboda kace wadansu malamai suka kayyade wannan kuma wannan riwaya ce a matabar Imam Malik cewa ba a jami tsakanin salloli illa idza jadda bihi sayr wato kana kokarin ka riski wani abu da kake gudun zai kubce maka kamar alal misali irin a halin tafiyar da idan kuna cikin tafiya kana an riga an yi nisa an barka kana so ka cimma sauran abokan tafiya ka baka so kai tafiya kai kai kadai idan ka tsaya kace zaka sauka kai sallar azhar sannan ka sauka kai sallar la'asar ba za ka cimma su ba to in ka tsaya sai ka hada azhar da la'asar to idan ku ba irin wannan bane wato baka zamanto halin da kake tafiya ta tsananta a gare ka ba zaka yi jami'i ko ba zaka yi jami'i ba to anan wajen malamai suka saba a bisa riwayar da aka rawaito daga Imam Malik mutum ba zai jami'i ba a wajen sauran malamai kuma zaka yi jami'i wanda yake har daga ciki ma riwaya ce a matabar Malik kuma ko mai muktasar ma ya ambace ta sabanin abin da ke cikin mudawwana cewa ko da tafiya bata tsananta gare shi ba zai iya jami'i wato ko da yana tafiya bisa tafiya ce ta al'ada zai iya daukan wannan ruksa menene dalilin wannan dalilin shine hadisin da na ambata mana na Mu'adh ibn Jabal hadisin Mu'adh ibn Jabal annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin jami'i tsakanin azhar da la'asar ba tare da an kayyade da idza jadda bihi sayr ba kuma ballantana ma yana zaune yayi zango yayi jami'i tsakanin azhar da la'asar kaga a cikin halin zango mutum kana zaune babu zancen cewa kana gaggawar riskar wani abu tunda ka ma tsaya ma ba tafiyar kake ba amma aka tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jami'i tunda yace thumma dakhala thumma kharaja ya shiga cikin kubbarsa sannan ya fito yayi sallar yayi azhar da la'asar a haka ya koma cikin kubbarsa ya zauna har magriba ta yi sannan ya fito aka yi magriba da isha kaga a halin yayi zango kenan dan haka wannan hujja ne akan cewa indai mutum yana cikin halin tafiya zai jami'i mutlaqan sawa'un jadda bihi sayr aw lam yajidda bihi sayr to hali na biyu ko kuma shine zai zamanto hali na uku kenan idan ya zamanto ba a halin tafiya yake ba yayi zango kamar yayi zango zai kwana ko ya tike tafiyarsa ya kai inda zai je amma bai gama abubuwansa ba kuma ba zai yi kwanakin da za su mai da shi mazauni ba alal misali a bisa kaulin jumhur ba zai yi kwana hudu ba kamar yadda muka yi a karatun makon da ya wuce to anan halin zai yi jami'i ko ba zai yi jami'i ba kuma in zai yi jami'in me ya hukuncin jami'i to a wannan hali shi ma malamai sun yi sabani waɗansu suka ce zai yi jami'i amma jami'in makruhi ne abinda ya fi kada ya jami'in waɗansu kuma suka ce ya halatta ya jami'i babu karhanci amma mustahabbi gare shi kada ya jami'i an fahimci mace tsakanin ƙaulin guda biyu waɗansu suka ce jami'in makruhi ne amma in yayi ya halatta waɗansu kuma suka ce jami'in halal ne amma barinsa shine mustahabbi wanda yake wannan shine a kauli mafi rinjaye a wajen malamai ta fuskar dalili cewa ya halatta mutum ya yi jami'i amma ya bar jami'in shine mustahabbi menene dalilin wannan kauli wato idan mutum yana zaune a waje ko ya tike tafiyarsa ko ya yi zango ya rinka jami'i tsakanin salloli ko ya kowace sallah a lokacinta suka ce ya halatta ya yi jami'i amma barin shine yafi me ye dalilin halacci shine hadisin nan na Mu'adh da muka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yaje Tabuk kwana 20 yayi kuma gashi hadisin Mu'adh ya ce yana jami'i tsakanin azhar da la'asar da magriba da isha ba tare da tafsili ba kuma har yace ya shiga sannan ya fita saboda haka wannan ya hada hatta lokacin da yake can Tabuk hadisi na biyu hadisin Abi Juhaifa na kissar hajjin bankwana na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito cewa yayi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a waje da ake ce masa al-abtah shine masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zauna a makka bayan ya dawo daga mina kafin ya fita daga kafin ya je tawaful wada ya fita daga Makka, dan sai da ya bar Mina, sai da ya bar Mina da safe abin nan, ya bar Mina yayi sallar azhar da la'asar da magriba da isha da asuba a Makka. Bayan yayi sallar asuba yayi tawafin bankwana ya bar Makka ranar shahu ga wata na Dhulhijja. To inda yayi azhar da la'asar da magriba da isha al-abtah yayi, anan abtah din Abu Juhayfa yace ya halarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin wata kubba tasa ja da aka yi masa da wato da jan kyalle aka yi masa kubbar, fi kubbatin lahu hamra, daga cikin wata kubba da aka yi masa. An san kubba ai ko? An san kubba? Bukka. To mun aka ce bukka sai a dauka ta yayi ce. Sanci to. Ai haima. Shema. Hima aka yi masa ta jan kyalle. Yace ya gan shi ya fito daga cikin wannan kubbar. Aka yi kiran sallah, yayi sallah azhar raka'a biyu, sannan yayi sallar ra'asar raka'a biyu. Saboda haka kun ga yayi jam'i tsakanin azhar da la'asar, alhali yana zaune. To tunda ku ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, me zai sa za a ce ba mustahabbi bane? Za a ce tun daga mun san dai kaulin cewa suka yi ya halatta amma mustahabbi kada a yi. To abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma kace mustahabbi kada a yi shi? Suka ce ai abinda yasa muka ce ya halatta saboda wannan hadisan da muka ambata na Tabuka din da na Abu Juhayfa. Abinda yasa kuma muka ce mustahabbi ne kada a yi, saboda mafi yawan halin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zamanto ba a halin tafiya yake ba, baya jami'i, ya zauna a Mina sallu kwanakin Mina da yayi kwana uku yayi, ko ba haka ba bayan hajji. Sannan kafin yayi hajji ya zauna kafin ranar tarwiya, ran 8 ga wata, yayi sallar azhar da la'asar da magriba da isha duk a Mina, yayi jami'i tsakanin su, amma ba kasaru yake ba, tunda ai raka'a biyu yanzu alhadai duk ba raka'a biyu suke a Mina ba, sawa'un yan Makka da ba yan Makka ba, amma ana jami'i tsakanin salloli a Mina, ana jami'i. A naji kamar ana faɗa da ɗan shakka ne, ba a jami'i. Haka zalika kwanaki uku bayan an yi jifa, bayan an yi tawafin bankwana, bayan an dawo daga Arafa, kwanaki uku da ake na Mina, ko kwana biyu ga masu yin gaggawa, kwana biyu da suke yi, ana sallar azhar da la'asar da magriba da isha, ba a kasaru ake, amma ba a jami'i tsakaninsu. To aka ce wannan shine halin mafi yawan tafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo lokacin fatuhu Makka, kamar yadda muka ambata a darasin bara, kwana nawa muka ruwaito kan cewa an ce yayi a Makka? Kwana 19. Ba wanda ya ruwaito kan cewa yayi jami'i tsakanin sallolin nan. Saboda haka suka ce mafi yawan halin Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen iqama, in yana cikin tafiya ya zamanto yana zaune, yana kasaru, amma baya jami'i. Saboda haka yayin da yayi ne dan yayi bayanin halacci, amma kasancewar ya fi rashin yi din shine yafi yawa, wani ya nuna shine abin da aka fi so. Kun gane jami'i tsakanin waɗannan, kun gane maza abin nan din taujihin malamai din ko da suka yi. Saboda haka idan kana tafiya ka zo kai zango, alal misali kaje kai tafiya kaje China, ko daga nan Kano kaje Abuja, za ka yi kwana biyu kwana uku, ka kana hukuncin tafiya. To ya halatta kai jami'i tsakanin azhar da la'asar, kai jami'i tsakanin magriba da isha, amma ka bari kai kowace sallah akan lokacinta shine yafi. Amma yayin da kake tafiya fa, daga nan zuwa Abuja a cikin mota, ko daga nan zuwa China a cikin jirgin sama, wannan abin da yafi mustahabbi kai jami'i, ka hada azhar da la'asar, ka hada magriba da isha, saboda kana kan doran tafiya, domin haka aka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi. Amma idan baka yi jam'i ba, kai kowace sallah akan lokacinta ya halatta, amma ya fi lada kai jam'i, saboda Allah yana son in yi ruksa a karba. Allah baya so ka burge shi wai kan cewa kai kana da karfi za ka nuna masa iya ibada, in yi shari'a ka karba ka nuna ka gode, wane kai ka ce za ka ja da Allah? To saboda haka malamai suka ce mustahabbi ne kai jam'i inda aka ce kai jam'i. Inda aka ce kada kai jam'i mustahabbi ne ka bar jam'i, inda aka nuna rashin jam'i shine yafi mustahabbi ne kada kai jam'i. an fahimci waɗannan hala surori da muka ambata ko sura uku ta tafiya kana tafiya a doran tafiya kana hankolan riskar wani abu to wannan kusan kowa da kowa cikin malamai ya ce zaka yi jami'i kana tafiya ba ka hankolan riskar wani abu kana tafiya bisa al'ada kai ne kike tafiyar ka baka gudun cewa wani abu zai kufce maka to a cikin wannan hali mustahabbi ne kai jami'i a wajen waɗansu malamai kuma suka ce makruhi ne kai jami'i hali na uku kana kayi zango a cikin tafiyar taka ba akan doran tafiya kake ba kayi zango ko kuma ka cike ga matukar tafiyar ka kafin ka dawo kana zaune cikin halin tafiya to a nan wajen nan ma mun ga kaulin malamai guda biyu waɗansu suka ce barin jami'i shine yafi a waɗansu suka ce ya halatta kai jami'i yin jami'i kuma makruhi ne wato barin jami'i shine yafi waɗansu kuma suka ce ya halatta kai jami'i amma barinsa mustahabbi ne barin jami'in mustahabbi ne to wannan sune ahwal guda uku waɗanda suke a halin tafiya zai zo eh ai ka san karhanci wannan karaha ba a wajen malaman hanafiya ne suke bambance suke cewa karaha iri biyu inda aka ce makruhi shine abin da yake in ka bar shi akwai lada amma a wajen hanafiya sune suke da karaha biyu akwai karaha tanzihiya akwai karaha tahrimiya za su iya cewa abu makruhi ne amma abin da suke nufi haramun ne sai dai haramcin nasa bai tabbata da nassi kat'i ba ya tabbata da dalili zahiri to shine sai su ce masa karaha wato tahrimiya to wannan shine hali na farko na yin jam'i tsakanin salloli yayin da ake yin tafiya wayajma'u bainal maghribi wal isha lil matari wahda yana yin jam'i tsakanin magariba da isha lil matari wahda ga yin ruwa shi kadai wato dalilin jam'i tsakanin magariba da isha ruwa yin ruwa kawai in aka yi ruwa shi kadai ko babu duhu wato illa wato hujja ce wato rukhsa ce dalili ne na ai jami'i tsakanin magariba da isha saboda inda da magariba da isha ne kaga akwai duhu kenan saboda haka ba sai an ambace shi ba inda aka ce tsakanin magariba da isha mafhumin wannan ya nuna kan cewa wato wannan nassi ne akan cewa ana jami'i tsakanin magariba da isha saboda ruwa meye dalilin cewa ana yin jami'i saboda ruwa dalili akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da fi'ilin sahabbai amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ibnu abbas ya ruwaito imam malik ya ruwaito shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal maghribi wal bain adh-dhuhri wal asr wa bainal maghribi wal isha min ghairi khawfin wala safar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jami'i tsakanin azhar da al'asr da kuma tsakanin magriba da isha ba a halin tsoro ba a halin tafiya ba sai malik yace urahu kana fil matar shi abinda nake gani wannan shine yin jami'i lokacin saboda lokacin ruwa lokacin yin ruwa kuma ya tabbata daga fi'ilin sahabbai in ana ruwa suna yin jami'i tsakanin salloli to amma kaga shi imam malik a hadisin ya fassara shi hatta an ambaci azhar da al'asr ko to amma abinda malamin nan ya faɗa za a yi jami'i tsakanin azhar da al'asr saboda ruwa za a yi jami'i tsakanin azhar da al'asr saboda ruwan sama bai kawo ba ma a yi da mafhuminsa tunda ya ce wa yajma'u bainal maghribi wal isha tsakanin magariba da isha mafhumin in banda magariba da isha ba a jami'i wanda yake kuma shine mazhabar da dama daga cikin malamai shine mazhabar hanabila ma mazhabar imamu ahmad ibn hanbal ba a jami'i na azhar da al'asr saboda ruwa imamu abu hanifa ko dama ba a jami'i tsakanin salloli in ba a arafa ba da muzdalifa kamar yadda muka ambata duk sauran wurare da ake jami'i shi ba a jami'i a wajensa والصحيح انا جمعي تسكانن ازهر da al'asr da kuma tsakanin magriba da isha saboda ruwa in akai ruwa da rana za a iya jami'i tsakanin azhar da al'asr kamar yadda za a iya jami'i tsakanin magriba da isha saboda ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil madinati min ghairi khawfin wala marad haka riwaya ta zo ta hadisin Abdullahi dan Abbas a cikin sahih Muslim جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض. النبي صلى الله عليه وسلم يا جمعي سكان أزهر دل أسر da magariba da isha a Madina ba tare da tsoro ba, ba tare da rashin lafiya ba. Saboda haka dama halaye nawa ne wanda ake jam'in ne? Kaga khaufin, al-khauf tsoro, as-safar tafiya, al-matar ruwa, al-marad rashin lafiya. To yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jam'i a Madina, saboda haka kaga safar ta fita ko? Yace min ghairi khawfin, ba tare da tsoro ba, kaga tsoro ya fita. Wala marad, ba tare da rashin lafiya ba. Me yayi saura? Ruwan sama. Saboda haka wannan shine hujjan jumhur kan cewa ana jam'i tsakanin azhar da la'asar kamar yadda ake tsakanin la'asar magriba da isha saboda dalilin ruwan sama. An fahimta? Saboda haka Ibn Abbas da aka tambaye shi saboda me Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka yace arada an la yuhrija ummatahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ne kada ya takura ma al'ummarsa. Ma'ana idan mutane idan mu ƴan al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam wani hali ya shiga gare mu na takura babu laifi mu hada azhar da al'asar mu yi su in dai bata zama to al'ada ba. Sabanin wanda suka maida abin al'ada ƴan shi'a sun maida abin al'ada. Yanzu a Iran ba a sallah sai sau uku a rana. Ai sallah asuba, sannan ai sallah azhar da al'asar, sannan ai magriba da isha, ko ba kamar excellency haka suke yi, sau uku suke kiran sallah. Ai sallah asuba, sannan su kiran sallah a hada a zuwa ai sallah azhar da al'asar, sannan ai su kiran sallah a hada a zuwa ai sallah magriba da isha. Mun san duk duniya mun san a tarihin musulunci sau biyar ake sallah a kasashen musulmi, to banda kasashen ƴan shi'a su sau uku suke sallah. Ka san nan wajen ma sun fita daga hanya. To in bai zamanto al'ada ba ya halatta in ana cikin hali da ake gudun shiga takura a hada tsakanin azhar da al'asar da a hada tsakanin magriba da isha, ba a maida abin al'ada ba. Dan haka kamar idan mutum yana hankolan riskar wani abu ko kuma akwai tsanani a gare shi, zai iya hada sallar azhar da al'asar, zai iya hada sallar magriba da isha, kamar yadda malamin mu Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Allah ya hafizu yake cewa kamar mutane suna zaune cikin kulla wani albu na alkhairi na al'ummar musulmi, na musulunci, na al'umma, sai ga akwai tsanani a gare su kan ya zamanto kan cewa su yi sallar azhar, sannan su dawo su zauna su yi sallar al'asar, za su iya jinkirta azhar, din su yi ta tare da al'asar, ko kuma su gaggauta al'asar su yi ta tare da azhar, su ci gaba da abin da suke yi na harkar al'umma. Saboda wannan hadisin na Abdullahi dan Abbas, ba tare da sanya wannan ya zamanto al'ada ba. To al-matar, wani irin ruwan sama ne yake sanyawa, yake halattawa a jami'i? Malamai sun kaddara shi ba kowane, tunda ruwan sama mun san iri-iri ne. Akwai dan yayyafi, daga an yayyafi sai ka ga mutane ana jewa ladan, sai a gani yaya ladan zai jinkirta sallar magar, zai jinkirta kiran sallah ne dan ai jami'i, ko kuwa ana dan yayyafi, ko aka ga sama ta yi hadiri. To yawan malamai sun faɗi babit, sun faɗi wato ma'anar ruwan sama. Sun ce ruwan saman shine wanda yake jika riga. Me ake nufi da ruwan saman da yake jika riga? Aka ce shine wanda idan ka kama rigar ka matse, ruwa zai fita. Wato ya jike har in ka matse ruwa zai fita, ba wanda kawai zai sa idan kai zai makale a jikinka ba, amma in kai haka za ka ga babu komai, ruwan bashi sai in ruwan mai yawa ne. Waɗansu kuma suka ce idan dai ruwa ne wanda yake buƙatar ka ɗauki lema ko ka ɗauki wani abu wanda za ka rufe kanka, wannan sun wasa'a ko ba haka ba? Sun wasa'a. In dai ruwa ne wanda za ka ɗauki lema ba sai wanda zai jika jikinka ba, to wannan ya halatta a yi jam'i. Wanda yake wannan duk tafri'i ne na malamai, kuma in dai muka dubi tausi'a kan a sauƙaƙa ma mutane, sai mu ɗauki ƙaulin na biyu kan cewa idan dai zai zamanto kan cewar daga nan zuwa mota sai ka nemi lema, to wannan ruwa ne da ya halatta a yi jam'i domin sa. Ba sai ka jira wanda yake kasancewa in ka fita zai jika ka jike jagalar ba. Kaga ai akwai ruwan da yake za ka iya shiga ka tattaka ka tafi mota, amma akwai wanda yake ko da ba zai jika jagalar ba zai zamanto sai ka nemi, ko dai ka nemi lema, ko kuma ka ɗauki gefen rigar ka lullube kanka haka. To in wanda za ka yi irin wannan ne shine wanda yake zai halatta maka, zai halatta a yi jami'i tsakanin salloli. Na'am. Hadari a'a. Za mu gani. Aw ma adh-dhulumati wa aw ma adh-dhulmati wa at-tin. Ko kuma ya zamanto tare da wato tare da ruwan akwai adh-dhulmati wa at-tin. Akwai duhu sannan akwai tabo. In akwai duhu tare da tabo wanda yake nifi wanda yake hana ai tafiya cikin sauki wanda yake zai rinka makale takalmin ka zai rinka makalewa ko kuma ka rinka zamewa a ciki wannan yana wato ruwa wanda ya hadu tare da duhu wato kamar shine zai zamanto ana ruwan kuma ga hadiri ya sa babu hasken wata sannan kuma ga tabo a hanya la ma adh-dhulmati wahdaha ba ruwa wanda yake tare da wato ba a yin jam'i la ma adh-dhulmati wahdaha ba a jam'i saboda kawai duhu shi kadai ba shi yasa nan mai sharhi yake cewa kamata yayi a ce bai kamata yace la ma adh-dhulmati ba kamata yayi yace la adh-dhulmatu wahdaha kada ba a yin jam'i saboda duhu shi kadai ba ana nufin kan cewar ai jam'i tsakanin indai akwai ruwa ko da duhu ko ba duhu ana yin jam'i saboda haka babu ma'anar ya sake maimaita shi kan cewa tare da ruwa tare da duhu a abin da yake nufi shine cewa ba a jam'i saboda duhu kawai cikin damuna an yi duhu a saboda duhu ba tare da an yi ruwa ba a ce za a yi jam'i tsakanin salloli don haka ne sai ya zamanto kan cewar kwanaki da dama a cikin wata za a yi jam'i kenan tunda duk lokacin da aka ya zamanto farin wata bai riga ya fito ba lokacin faduwar rana akwai sauran duhu kaga sai a ce za a yi jam'i kenan wa fi jam'ihi lit-tini wahdahu qawlan mashhuran ayin a wajen yin jam'i saboda yin ushi shi kadai wato sawa'un da duhu ay min ghairi matarin wala zulma ba tare da akwai wuta ba tare da akwai ruwa ba ba kuma tare da akwai duhu ba qawlan mashhuran akwai qauli guda biyu na malamai wanda yake mashhurai ahaduhuma yujma qauli na farko za a iya yin jam'i li wujudil mashaqqa saboda wahala wal akhar la yujma ba qauli na biyu ba za a yi jam'i ba li khifatiha saboda wato saukin wahalar dake ciki wa huwa al muawwal shine abun dogaro akai shine wato idan ya zamanto akwai yumbu wato an yi ruwa ruwa ya dauke amma kuma tafiya za ta yi wahala mutane su taso su yi tafiya za su zai iya kaiwa su zame su fadi su kare ko kuma su shiga cikin tabo suna tafiya ya babbata musu kaya bata dukiya ne to za a iya yin jam'i tunda ana magana ne kan cewa ka koma sannan ka sake dawowa to nan shine malamai suka tsaya suka duba su gani shin wannan akwai mashakka ko babu mashakka akwai wahala akwai tsanantawa ko ku babu tsanantawa wanda ya ga akwai tsanantawa sai ya ce za a yi jam'i wanda ya kan cewa akwai tsanantawa amma ba mai tsanani ba ce sai ya ce ba za a yi jam'i ba wato akwai wata ka'ida da malam qarafi yake kawowa wajen mashakka da ya kamata mu rinka fahimce ta dukkan wata ibada akwai wani miqdari na wahala da Allah yake nufin bayi sai sun dandara to in kace zaka soke wannan wahalar ka soke ibadar kenan kamar alal misali kace saboda wahalar a tashi ai sallah asuba kamata yayi kawai a rinka sallah asuba in rana ta fito saboda kana cikin bacci din nan da duku a ce ka fito ka je kai sallah asuba ga yanzu rashin security ba aminci a fita lokacin nan kamata yayi sai gari ya waye rana ta fito malamai su hadu su yi taro su ce sun yi fatawa yanzu kawai kamata ya rinka sallah asuba da walaha to kana jin wannan ka san canje shari'ar musulunci ce don wannan wahalar Allah yana son a dandana ta saboda haka ba a kawar da ita to amma wahalar da take kari akan wannan wahalar to shine shari'a take sauki sai ta kawar da ita to yanzu idan aka ce za a fito sallar magariba a koma sannan a sake fitowa sallar isha a koma an san akwai duhu ko ba duhu to wannan duhun maqsudi ne ko ba maqsudi bane makasudi ne ka fita cikin duhu din tunda inda ba da ba makasudi bane sai a ce kada ai sallar da daddare dan haka duhu ba zai halatta ai jami'i tsakanin salloli ba domin wahalar da ke cikin duhu dole ana dama an makasuda ce shari'a ta nufi kan cewa sai ka dandana wannan wahalar to idan halin ta koye zo halin yumbu zaka yi tafiya wata kila kaza ne ka fadi ko kuma ka shiga cikin tabo kana tafiya takalmin ka ya tsinke ko kuma ka tattaka shi kana tafiya fada kasa duk ya bata maka kaya ta baya sai ka koma kai wanki wata kila rigar ta kama wanda an wanke ce ta baci kenan wannan mashakkar kari ce akan mashakkar ibadar sallah ko ba kari bace kari ce to irin wannan mashakkar shine sai shari'a ta zo da ruksar ta dan haka kauli kan cewa ai jami'i saboda yumbu shi kadai kauli ne mai karfi kuma wanda ke shine mata shine abinda wadansu daga cikin malaman mu suka rinjayar shine abinda Sheikh Al-Uthaymeen ya rinjayar cewa idan akwai tabo in akwai yumbu a gari tafiya za shine wanda ake cewa al-wahal wato kana tafiya yana kana zamewa ko kana makalewa wannan dalili ne na ai jami'i domin a saukaka saboda wahalar wannan wahalar kari ce akan asalin wahalar ibadar sallah wannan ka'idar mu rinka la'akari da ita za ta taimaka maka sosai wajen kai kanka ka san hukuncin Allah wajen za a ce maka abu a wannan akwai tsanani ya kamata a nemi sauki akwai tsananin da ba zai yiwu a ce an nemi saukinsa ba saboda tsanani ne da dama yana tare da ibadar kuma shari'a ta yi kasadin wannan tsananin idan ya wuce iyakar wannan tsananin da shari'a ta tabbatar da shi to wannan shine ake kawo ruksa ake dauke shi idan dalili ya zo wasifatul jam'i lidhalik to yaya ake yin jam'i tsakanin salloli sallan magriba da isha saboda ruwa ko kuma tsakanin azhar da al'asar saboda ruwa kamar yadda muka rinjayar cewa ana yin wannan jam'in an yu'adhdina lil maghrib sai ai kiran sallan magriba alal manar akan minbari akan hasumaya awwala waqtiha a farkon lokacin sallan magriba wa yu'akhkhira salataha qalilan a jinkirta sallan magriba din kadan thumma yu'adhdhina lil isha fi sahni al masjid adhanan munkhafida sannan bayan an yi sallan magriba sai ai kiran salla a cikin harabar masallaci adhanan munkhafida kiran salla wanda yake a sassauce ba tare da an sa loudspeaker ba kenan ai wani kiran salla na biyu thumma yusallunaha sannan sai sallar isha qabla maghribi shafaqi kafin bacin shafaqi wato kafin lokacin sallar isha ya shiga thumma yansarifun sannan kowa ya tafi gida kun ga an yi wa mutane sauki kenan ba a ce sai su sallar magharibar dole su zauna a masallaci ayi jinkiri ba saboda haka wanda yake da wata harkar ba zai je ba dole zai zauna in ya fita kuma ruwa ya masa duka ba zai iya samu wahalar dawowa a sai ai sallar sannan kowa ya tafi ya je mai kwanciya ya je ya kwanta mai harkar sa ya je ya harkar sa wannan shine sauki wannan shine kun ga wannan sifar wato kenan za a yi kiran sallah biyu da iqama biyu a yi kiran sallah na magharba a yi iqama ta magharba sannan a yi kiran sallah na isha amma ba irin kiran sallah na magharba ba da sassautan murya sannan kuma a yi kiran a yi iqamar sallar isha a yi sallar isha wannan shine kaulin da madhhabar Imam Malik take akai sauran madhhabobin malamai sun saba anan sun ce kiran sallah daya ake da iqama guda biyu ai kiran sallah guda daya sai ai sallar magriba sannan bayan an yi sallar magriba sai ai iqama ai sallar isha suka ce domin kiran sallah na biyun tunda da za a yi shi da sassautan murya ne ba shi da ma'ana tunda kiran sallah domin mutane su zo ne kuma haka muka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ya jami'i tsakanin salloli haka yayi bi adhanin wa iqamatayn a Arafa kiran sallah daya yayi kamar yadda yazo a hadithin Jabir na sifar hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam a sahih Muslim yace Bilal ya kira sallah sannan yayi iqama Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah azhar sannan yayi kiran sallah sannan yayi iqama sannan yayi sallar al'asar haka zalika a hadithin Abdullah ibn Mas'ud wajen bayyana sallar sa a Muzdalifa shi ma haka aka bayyana kiran sallah aka yi ta magriba sannan aka yi iqama aka yi sallar magriba sannan aka yi iqama aka yi sallar isha ba tare da an yi wani sabon kiran sallan ga sallar isha ba to su da suka ce za a yi kiran sallah guda biyu mai hujjar su suka ce kiran sallah daga kowace sallah sunna ce sai dai maksudin kiran sallah abu guda biyu ne na farko ai sunna na biyu a kira mutane ku zo sallah to saboda haka sai muka ce ayi kiran sallar amma da sassautan murya dan ayi sunna ta yin kiran sallar a samu ladan yin sunna ta yin kiran sallar tunda sallah ce wanda yake ake mata kiran sallah sallar isha amma kuma kada a kirawo kada a yi shi kada a dauka murya mutane su dauka cewa yanzu ne ake kiran sallar isha a ruda su to wasahih wata sunna ta take wata sallar isha yin kiran sallah dan sallar isha sunna ne sai idan a halin da za a yi jami'i tare nan wajen su ba sunna bane tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba shine raddi ga mazhabar malik dan haka abin da yake sifar jami'i shine kamar yadda muka ambata kamar yadda aka yi a arafa da kuma yadda aka yi a muzdalifa ai kiran sallah a farkon lokacin wannan sallah sannan ai iqama ai sallah ta farko sannan ai iqama ai sallah ta biyu wala yusalluna alwitra illa ba'da maghrib ash-shafaq illa ba'da maghrib ash-shafaq ba za su witri ba sai bayan maghrib ash-shafaq bayan wato a bacewar shafaqi wato ba za su ce to shikenan ma ai tunda abin nan sauki aka yi an yi sallar magriba yanzu bari ne shafa'i da witri ya daga na koma gida sai bacci a'a shafa'i da witri sai a jinkirta shi har sai lokacin har sai bayan lokaci gar lokacin sallar isha wannan abu ne wanda yake ban san mustanadin mazhabar malik anan akan wannan matsala ba cewa shafaqi sai bayan witri ana yi ne bayan shafaqi allahumma illa hadisin abu sa'idin hadisin sayyidina ali inna allaha zadakum salatan hiya aula lakum min humurin na'am wa hiya ma baina al-isha wa tulu'il fajr Allah ya ƙara muku sallah tafi soyuwa a gare ku tafi falala a gare ku bisa garken raƙuma ita ce wadda take tsakanin isha da hudowa alfijir kaga al-isha daban take da magriba tunda yace wahiya ma bayna al-isha tsakanin isha to isha din nan yana nufin waqtul isha ko salatul isha in kace lokacin sallar isha ne to kaga wannan kaulin haka yake kenan ba za ka yi witri ba sai bayan lokacin sallar isha in kuma kace ko ba'da salatil isha ne wahiya ba min bainal isha bainas salatil isha to kenan koda in kai jami'i kai sallar isha kafin shigar lokacin ta za ka iya yin witri a lokacin tunda ka riga kai sallar isha saboda haka wannan daya abin nan na dan duddubal tafan malikiya gaskiya ban ga mustanadin su ba illa wannan hadisin na Ali na sayyidina Ali kuma wannan hadisin na sayyidina Ali kamar yadda ku gani akwai ihtimal ba nassi bane akan cewar wuturi dole sai bayan lokacin sallar isha ake yin sa zai iya daukan cewa ana yin sa ne bayan yin sallar isha din ba bayan lokacin sallar isha ba ala ayi halin mutun ya jinkirta shi dai wuturi dama an fi so a jinkirta shi saboda haka ka jinkirta shi din shine yafi kuma ka fita daga cikin sabani na malamai sai matsala guda ɗaya wanda malam bai ambace ta ba shine yin nafila tsakanin magriba da isha ko tsakanin azhar da al'asar yayin da ake jami'i ana yin nafila sahi ba a yi sawa'un lokacin tafiya ne ko ba lokacin tafiya bane an yi jami'i saboda ruwa ba a nafila tsakanin magriba da isha saboda maqsudin yin jami'i din ana cikin halin dauke mashakka ne to in har zaka shagaltu da yin nafila wato babu mashakka kenan saboda haka ba a yin nafila tsakanin magriba da isha ko tsakanin azhar da al'asar yayin da ake jami'i tsakanin su kuma ma in a halin tafiya ne umuman wannan wata matsala ce da kuma ya kamata mu duba ta me yi hukuncin yin nafila yayin da mutum yake tafiya in matafiyi ne shi sawa'un yana kan doron tafiya ko ya sauka a masaukin sa mutum zai iya yin sallolin nafila malamai sun yi sabani abin da yake mafi rinjaye shine abin da Imam al-Bukhari ya tafi akai yace man sallat tatawwa fi safar fi ghayri wato min ghayri fi ghayri wato fi ghayri aw idha lam takun qabla as-sala aw ba'daha aw kama qala haka wato wanda yayi sallar tatawwi a lokacin tafiya in ya zamanto ba kafin salloli na farilla bane ko bayan sallolin farilla wato banda sunanul rawatib ba in kana tafiya lokacin sallar azhar yayi baka shigaltuwa da yin nafila ai suka ce to sai kai an ce ana sallar raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar saboda haka mutane suna jira kun sauka tare kuna tafiya tare za a yi sallah a ce a yana nafila tukuna a saurara masa ka sakura musu an sauka ana ga ana oya oya ana so a tafi kai kuma ka tsaya lokacin zaka yi nafila ba a yi annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi na Abdullahi ibn Umar haka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam baya karawa akan raka'a biyu wajen sallar azhar raka'a biyu wajen sallar la'asar haka dalika bayan an yi sallar baya yi amma sauran nafilfili mutun zai iya yi daga ciki an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya yayi sallar wala haraka'a takwas lokacin fatuhu makka wannan kwana 19 da yayi ummu hani ta ruwaito ya shiga ɗakin ta yayi wanka ya shiga gidanta nana fatima ta kange shi da mayafinta yayi wanka sannan ya fito ya daura gado a jikinsa yayi sallar wal haraka a takwas kaga a halin tafiya ne haka dalika yana yin raka'atayil fajr kamar yanda yazo a hadisi da dama daga ciki akwai hadisin bilal na lokacin da suka yi bacci har lokacin sallar asuba ya kubce musu sai zafin rana ne ya tayar da su saboda gajiyar tafiya karshen dare yace a sauka ai zango a nan wajen yace ma bilal kai mana gadin hudowa alfijir bilal ya tsaya ya sa alfijir a gaba yana kallon sa ya ga alfijir ya keto ya tashi su su yi sallah bacci ya kwashe shi ba su tashi ba sai zafin rana hankalinsu ya tashi suka je suka gaya ma aka tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan wadi ne da shaidan ya halarce mu a ciki mu fita shi daga wajen sannan da suka fita daga nan sai suka yi raka'atayil fajr sannan yace ma bilal ai kiran sallah sannan ai iqama suka yi sallah asuba shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli sayyidina Abubakar yace ka san abin da ya faru da bilal yace ai shaidan ne yazo ya rinka jijjiga shi kamar yanda uwa take jijjiga jaririnta ya rinka jijjiga shi har yayi bacci shi yasa ya ce wannan wadi ne da shaidan ya zo ya halarce mu to kun ga ana sallar ana raka'atayil fajr a sallar tafiya amma shafa'i da wuturi fa annabi sallallahu alaihi wasallam akan abun hawansa yake saboda haka kana kan abun hawanka kana cikin motarka kana kujerarka ta jirgin sama kana kujerarka ta jirgin ruwa kana kujerarka ta bus kana kan babur ɗinka in halin tafiya ne zaka yi shafa'i da wuturi kai shafa'i da wuturi akai ana yi haka zalika sallar dare annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar dare akan abun hawansa duk inda ta fuskanta ba sai ka fuskanci alqibla ba sannan kace waɗan suna cewa in zaka yi kabbara yayin da kake tafiya sai ka juya kamar alal misali kana tafiya Abuja to sai ka koma gefen hanya sai ka juyo motar ka kalle ta ta kalli gabas kai kabbara harama ka fara sallar sannan sai ka juya kuma ka ci gaba a wannan mashakka ce ba a haka kana tafiya kudu kawai ka tafi a kudun ka kai kabbara ka ci gaba da sallar ka ana yin wannan amma nafila kafin sallah kamar raka'a biyu kafin azhar da raka'a biyu bayan azhar da raka'a biyu bayan magariba da raka'a biyu bayan sallar isha da kuma da raka'a biyu bayan sallar isha waɗannan nafilfili ba a yin su sai dai sauran su dai su kamar sallar walha da salatul layl wallahu ta'ala a'lam wannan shine karshen babin hukuncin sallar wato sallar tafiya darasi uku kenan muka yi akan su tare da kuma jam'i tsakanin salloli in Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allahu zamu muraja'a da muka saba akan hukuncin waɗannan darussa guda uku kafin mu soma sabon darasi insha Allah na'am waɗanne wani ya dawo ya rama su wato kamar kayi tafiya kwana kamar kayi sallar wato kayi ni kana tafiya in ka dawo gida duk sai ka hada su ka rama su ai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana rama nafilar ratiba ta azhar yana rama ta bayan sallar azhar amma ba ruwaito yana rama ta ba ruwaito yana rama ta bayan abin nan bayan kwanaki ba zai zaka rama ta bayan azhar to tunda ko ka riga ai aslan ma an dauke maka ita ne abinda ake so a bayyana maka kenan dan Abdullahi ibn Umar yake cewa idan da zan yi wannan sallar raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar da sai in cika raka'a hudun mai dan babu ma'ana ai maka sauki ta raka'a biyu kuma nan kuma ka dawo da ita ta wata hanyar kamar kai haka ne ai na'am to insha Allah bayan sallah sai mu amsa tambayoyi bara bayan kiran sallah
Allah
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tambaya ta farko daga cikin wanda aka rubuto, wannan yace dan Allah idan mutum yayi wannan istighfarin, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Zai samu ladan sunayen Allah da halalan da ke cikin istighfarin bayan ladan istighfarin. Kware da gaske shi yasa ma ai falalarsa ta zo da girma daga hadisi. Ya wannan yana daga cikin sigogin istighfari da yazo daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yace duk wanda yayi ma Allah laifi sannan ya nemi gafararsa da wannan istighfarin Allah zai yafe masa. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Kuma zai samu ladan halalar da ke ciki tunda ta kunshi akwai halala din shine alladhi la ilaha illa hu. Akwai ladan halala a ciki shi yasa din dukkan shi yasa wannan ya ɗaya daga cikin abin da yake sa koyaushe malamai suke cewa mutun ya rinka lizimtar abubuwa da suka zo na sigogin addu'a daga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da suka tara na alkhairai masu yawa. Sannan menene hikimar da ke cikin wannan addu'a? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Hikimar da ke ciki shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya an tambaye shi wa kafi kowa so, yace Aisha. Ta tambaye shi wata addu'a za ta yi wadda yake ta a cikin daren da Allah yake karban addu'a, shine daren Lailatul Qadr. A cikin dukkan addu'o'in duniya din nan sai ya zaba mata wannan, kuma ita yafi kowa so. Kai tunani kai kanka ka gani. Amalu man tabba liman habba, kama ake wanda ake cewa aikin likita yayin da yazo zai yi likita ga wanda yake so. Wanda kafi kowa so ga zamanto kuma kai likita ne zaka bashi magani, wani irin magani ya kamata ka bashi? Ba sai wanda yafi kowanne ba, sai ka zaba ka darje. To shi yasa wannan addu'a take da muhimmanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da ita kan ayi ta a cikin daren Lailatul Qadr ga wanda yafi kowa so a duniya. Sannan kuma ta kunshi wato kirari ga Allah. Ya Allah, kai ne mai afwa. Wannan kirari ne da ambaton sa da sifarsa. Tuhibbul afwa, kana son yin afwa, wata sifa ce ta Allah. Sannan fa'fu anni, kai min afwa. Sannan Allah ya maka afwa, shikenan me kake nema? In Allah ya maka afwa, ya yafe maka zurbanka. Kuma waɗanda ma baka yi ba, ya amintar da kai daga fadawa cikin su. Domin afwa ta kunshi wannan. Afwa ta kunshi afiya. Ba a taba ba wa mutum kyauta a duniya ba irin kyautar afiya. Kaga wani Allah mutum waɗansu Allah ya jarabe su da saban Allah, wani ko shi Allah bai sa shi ma ya san ma inda ake saban ba. Kaga wannan ba za a ce to ai kai dan kana zo ne kawai a kunshe baka san abin nan ba, mu da muka shiga muka je muka yi gogormaya, to ni nake kunshe din alhamdulillahi da Allah bai sa na ga wannan gogormaya ba. Latira, babu abin da yafi afiya. Allah bai jarabce ka ba sai ka huta. To shine wannan abu wannan daga cikin abubuwan da ke ciki kenan na wannan addu'a. Sannan yace menene hukuncin wanda yana cin wani abinci kuma bai san cewa akwai giya wajen hadawa ba? Wannan babu laifi abinda mutum yayi ba tare da ya sani ba. Yayin da ya sani kuma shikenan sai ya daina. Allah madaukakin sarki ya kawar ma al'umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Al-khata kuskure, wan nisyan da mantuwa da kuma abinda aka tilasta su. Wannan yana daga cikin kuskure. Baka san cewa abinci an hada shi da giya ba, sai ka je ka sha. Kamar wani ice cream ne ake yi, ashe suna sa giya, suna tarba giya a ciki. Ka je ka sha baka sani ba, sai aka zo aka ce maka kai baka san cewa wannan akwai giya a ciki ba? Ce a baka sani ba. To yanzu ka sani, kada ka sake sha. Amma wanda yake ya riga ya wuce wannan, afallahu amma salafa. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa laysa 'alal ladina amanu wa amilus salihati, laysa 'alal ladina amanu wa amilus salihati idza laysa 'alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fima taqaw فيما طعموا إذا ما اتقوا وأحسنوا ثم إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا باب لي في أكم ما سي إيماني دا أيكي نغري شكين أبن دا سكت ننتنا واتو شن جين دا سكي واتو أشكي لو كتن دا يوشي إذا ما اتقوا وآمنوا إذا سكت جس وران الله سكي إيماني شين عند سكت سني سكت زو سكت دينا wanda suka riga suka zo suka yi kafin hani ya sauka har suka mutu akan wannan, babu laifi akan su. Sannan akwai bayani daga alqur'ani ko hadisi wanda yayi hani wajen hada ƴaƴan itace wato fruits kamar biyar a markada su waje daya domin amfani da su lokaci daya babu laifi wa yuhillu lahum at-tayyibat annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana halatta wa mutane dadadan abu wannan ya daga cikin dadadan abubuwa Allah ya halatta mangoro ya halatta dukkan wannan abubuwan to amma ai da Allah to kuma me yasa kace dan an hada menene kuma zai kawo haramci a nan waje ya hada su dai sai a ce wai sai dai kawai zaka sha in ka hada su menene a ciki babu laifi sannan menene ingancin wannan hadisin idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha thumma la turduha hatta tamsahu biha wujuhakum fa inna Allaha ja'ilun fiha baraka eh wannan hadisin an rawaito daga hadisin sayyidina Umar yana cikin sunan ibn majah cewa idan kuka roki Allah ku roke shi da cikin tafin hannunku kada ku roke shi da bayan tafin hannunku kada ku yi haka sannan kada ku mayar da hannayen hatta tamsahu biha wujuhakum har kun sai kun shafa fuskokinku fa inna Allaha ja'ilun fiha baraka domin Allah zai sanya albarka a cikin tafukan hannun naku wannan hadisi ne da aka rawaito hadisi ne bai inganta ba da'ifun jiddan da'ifi ne mai tsananin rauni kamar yadda malamai suka tabbatar da hukuncin sa Sheikh Nasiruddin Albani da Bakr ibn Abdullah al-Abu Zaid da kuma shi kansa ma sahibun Misbahuz Zujaja cikin Zawaid ibn Majah yayi bayani akan hukuncin sa hadisi ne wanda yake da'if bai inganta ba amma waɗansu sun ce hadisi ne hasan saboda ya karfafa ta waɗansu hanyoyi akwai hadisai da suke shaida akan wannan ala ayi halin wannan hadisi ne da yake nuna shafa hannu wajen shafa fuska yayin da aka yi addu'a to kamar koyaushe abinda nake yawan ambato shine cewa hadisan daga hannu wajen addu'a mutawatir ne Imam an-Nawawi ya kawo wuri 30 da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa wajen addu'a amma babu wuri ɗaya da aka ce ya shafa to ga waje 30 an ce ya daga hannunsa ya addu'a amma babu waje ɗaya da aka ce ya shafa sai hadisi wanda basu inganta ba irin waɗannan ake rawaitowa cewa ku shafa kai kanka ka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya shafa hannunsa wajen addu'a baya shafa fuskarsa saboda yawan hadisan daga hannu wajen addu'a mutawatir ne akan minbari yana daga hannunsa lokacin roƙon ruwa inda kowa da kowa zai ganshi in ya gama sauke hannunsa ba a taɓa ruwaitowa ya shafa ba su Abu Musa al-Ash'ari sun zo sun ce musu addu'a ya daga hannunsu ya addu'a ba su ruwaito ya shafa ba waje 30 Imam an-Nawawi kuma ba wai su ne kadai wuraren nan ba to amma saboda waɗannan hadisai da aka ruwaito waɗansu malamai daga cikinsu akwai Ibn Hajar mai Bulughul Maram mai sharhin Bukhari malamin hadisi ne hafiz wanda ma ake ce masa Khatimatul Huffaz ya ce hadisi ne hasan kamar yadda yake a cikin Nata'ijul Afkar wajen sharhin hadisan sharhin wajen takririn hadisan al-Afkar na Nawawi ya ce hadisi ne hasan saboda wata riwaya ta wannan hadisin da wani isnadi da yazo a cikin Kitabud Du'a na al-Imam at-Tabarani to saboda wannan ba za ka yi inkari ga wanda ya shafa ba amma al-aula kai kada kai amma wanda yayi din kada kai masa inkari balantana ka daganta shi zuwa ga bid'a kuskure ne waɗanda suke cewa duk wanda yake shafa hannunsa wajen addu'a yayi bid'a kuskure ne Imam Ahmad abin da ya tsananta wajen inkari shine mutum ya shafa hannunsa wajen addu'ar da ake yi a wutiri a cikin sallah yace ba wanda zaka ga yayi wannan in ba jahili ba to wannan shine suka tsananta wajen inkari amma a wajen sallah dan mutun yayi saboda ya dogara ga irin waɗannan riwayoyin hadisai din saboda ganin cewa waɗansu malamai sun ce hadisai ne sun ce hadisai hadisi ne hasan hadisi hasan ba ingantacce ba kenan amma za a iya kafa hujja da shi ingancin nasa bai kai can koli ba za a iya kafa hujja da shi tare da dan rauni a cikin riwayar tasa sannan ya halatta mace ta tada iqama an za su yi sallah da mijinta eh babu laifi za ta iya tayarwa kamar da za ta iya tayar da iqama ga kanta za ta tayarwa ga mijinta tunda me yasa aka hana mace tayar da iqama a cikin masallaci saboda muryarta al'aura ne amma ga mijinta muryarta ba al'aura bane saboda in a cikin masallaci ta tayar da iqama akwai wani wanda yake shi a nan wajen dama abinda zai rinka kawo shi masallacin kenan don ya ji daɗin murya ta mace idan za ta yi mana kamar yadda mun karanta a nan ai mace za ta iya ma 'yan uwanta jam'i amma ta tsaya a tsakiyarsu ba ta wuce gaba ba ta tsaya a tsakiya ta yi limanci kamar yadda aka rawaito daga Ummu Salama tana yi idan mace ta yi atishawa mai za a ce da ita sai a ce yarhamukillah in Allah ya miki rahama ba a ce yarhamukallah kaka mai da su namiji wannan yace a bayan addu'o'i da yayi yace ya shi dai yayansa yana kasuwanci a garin Abuja sai yaje yake taya shi sai wata yarinya ta ganshi tace tana son sa da aure sai ya gaya ma yayansa sai yace bai yadda ba ya gaya masa dalilai kamar haka na farko ta taba aure sai ta fito bata zauna ba na biyu ta taba cikin shege har sau biyu an zubar to ya halatta ko ya haramta a gare ni eh zancan halacci da rashin halamci wannan halacci ya halatta tunda musulma ce kuma duk abubuwan da ta yi na da zai yi ta zamanto ta tuba amma kuma ya kamata ka dubi shawarar dan uwanka tunda ya san kai abin da baka sani ba saboda haka ka duba ka auna ka gani kada ka bari a wato a rashin sani ya neme ka ya sanya ka kaje ka fada wajen auren wacce take ba ta kirki ba ka tabbatar kan idan ba irin waɗannan masu wannan hali in ba ya zamanto kan cewar sun tuba bane sun koma hanyar sun koma hanyar Allah akwai hadari kan mutun ya diske su saboda kamar yanda alqur'ani ya nuna yana cewa al-khabithatu lil-khabithin miya gummata ga miya gummaza ne saboda ka in kai kana so ka zamanto na kirki kada ka nemi mace wacce take ba ta kirki ba amma in ta tuba to Allah madaukakin sarki mai karban tuban wanda duk ya tuba ne na'am eh in ta tuba ya halatta a bayyana wannan abun a la yuhibbu Allahu al-jahr bis-su Allah baya san bayyana mummuna in ta tuba ta tuba ta gaskata tubanta abin nan ai mata sutura wani wa man satara musliman satarahu Allah duk wanda yayi musulmi sutura Allah zai masa sutura alaikum assalam na'am Ahsan wannan ana yawan wannan tambayar mun ji inda ake hada sallah to yawanci mutane suna dalibai sukan tambaya ana za a shiga jarabawa an sanya musu jarabawa ta sallal an sanya musu jarabawa karfe 3 kuma ba za a fito ba sai karfe 6 kaga lokacin sallar kuma ga yanzu kamar yanzu inda ake sallar magariba din nan ake sallar magariba karfe 6 kuma shi gashi Allah yayi ba irin wanda in sun shiga cikin jarabawa bane bayan awa 1 da rabi ya fito shi sai ya zauna sai da kirza a kwace takaddar daga hannunsa kaga sai karshen lokaci kenan zai fito sai karfe 6 magariba ta yi kaga wannan ya riga ya wuce laruri har ya kai zai shiga cikin lokacin qara'i to me zai iya yin jami'i tsakanin azhar da la'asar a cikin irin wannan hali zai iya jami'i ya hada tsakanin azhar da la'asar to malam muktar ya ce zai iya to ni dai gaskiya zan gaya muku fatawar malaminmu Sheikh Muhammadul Muktar da aka tambaye shi akan wannan a cikin sharhin sa na Zadul Mustaqni yace ba zai ba dalili bane al-aula kada mutane su sanya ma musulmi jarbawarsu a lokacin kada su sanya ma mutum musulmi abinda zai zo ya ci karo da lokacin sallar ibadarsu ko kuma a ba su dama su fito su yi sallah mu dai irin wannan ta faru gare mu bana mantawa muna SBS 1979 aka sanya mana jarabawar physics da lokacin sallar azhar lokacin nan kungiyar musulmi ta da karfi a Zaria a ABU lokacin sallah yayin muka ce a ba mu sai mun fito mun yi sallah aka ba mu dan gadi dan invigilator yazo aka ba mu fili a daidai kofar hall din muka tsaya muka yi sallar azhar ana to amma ba lalle ne ka samu musulunci yana da izza a ko ina ba saboda haka mutum ya shiga da alwalarsa in lokacin sallah yayi ya tashi ya sallah a cikin hall din sannan ya koma yi amma jami'i dai gaskiya wannan shine fatuwar malamin la'alla kuma ya zamanto akwai mafita saboda wannan yana ɗaya daga cikin almashaqqa a cewa ko yana daga cikin uzuri da zai sanya tunda ba ya zamanto dole ba wallahi ta'ala a'lam ni dai bazan iya fatawa akan wannan ba sabanin abinda malamin mu ya ce ai disqualifying din su wajen jaraba gaskiya ne to wannan dai yana daga cikin abubuwan da ya kamata wato ya kamata shugabannin musulmi su tashi su fuskance shi sosai a makarantu da ake irin wannan kuma abin takeici wato sai ka samu hatta a jami'o'in mu da suke a cikin kasashen mu na musulmi suna irin wannan idan wayek tayi ko jami'ar Jos tayi ko jami'ar Unsuka tayi me zai sa jami'o'in da suke cikin kasashen mu na musulmi za su yi wannan babu dalili gaskiya na'am inshorar lafiya yadda ake yin ta yadda tsarin ƙasa ya kawo ta bai dace da tsarin musulunci ba amma mun gyara ta yadda za ta dace da tsarin musulunci mun bayar da ita ga gwamnatin Kano ta yi kuma har yanzu wannan gwamnatin a wancan gwamnatin mun ba da shawarar kan yadda za a yi a gyara ta to daji labarin kan cewa wannan gwamnatin ma tana duba wannan din ta kan cewa ta aiwatar da ita yadda zai dace da shari'ar musulunci haka kuma ake fata amma yanda take yadda NHIS suka yi ta bai dace da shari'a ba amma akwai kuskurima da gyare-gyare da za a yi ta da za a yi mata da dace da shari'ar musulunci kuma abin da muka yi kenan eh na'am tambayar ka ita ce ta karshe malam eh to tunda babu na addinin musulunci in an lizimta musu kan cewa dole sai sun yi ba yadda za su yi kafin a kawo tsari na addinin musulunci wato tsarin inshorar musulunci yana ɗaya daga cikin abinda ake bukata yanzu an samu nasara an samu bankin musulunci to sauran tsarin inshorar musulunci kuma ana kokari din su commission national insurance commission NICOM suna nan suna binciken yadda za su fitar da ka'idodin na kafa kamfanonin inshorar musulunci din suna yin inshorar musulunci amma ba tare da bin ka'idar ba to amma yayin da waɗannan yanzu tunda an zo an kafa bankuna na musulunci yayin da suka fara aikin su sosai yanda ya kamata wannan zai sa hata na inshorar ma a zo a yi ya zamanto mun samu mafita daga cikin waɗannan hayoyi na haram Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين